bambancin wadan dalili ya samu yau.
Assalamu alaikum ƴan uwa, sunana Khadija Abdullahi Nuruddin aka KJ.
Aka KJ.
Yeah.
Menene aka KJ din?
KJ meaning Khadija.
Oh,
those an abbreviation and stage name.
Shine stage name ɗinki? Take a mawakan wannan kike yi.
Well, ina da yin R&B and hip hop for the gender brought together.
Kai hada duka biyu? Ga kin wace garin kaka aka yi hada kike hada din duka?
Well, sha abin ne kamar hobby yake. What we do, I think, right from childhood, secondary school life, yeah.
To na ga masu yan hip hop din nan, suna hip hop zaki ga suna haka suna aje suna rosa kai kina yin haka?
Yeah, ina yin the freestyle ne.
To a rera wannan mu ji ta ku fara jin labarin ki.
Okay. Sai ba mu ku one day wanda muka rubuta recently. In case idan kun ji shi. They asking me who I am. But I tell them I'm a nobody who is trying to be somebody. They asking me who is my class, they're telling them nobody in particular. They all laughing at me, calling me a beginner. Yes, I'm a beginner. Yes, I'm a beginner. I'm a beginner, still in beginning. But here I am in the middle, trying to be a winner. So I think somebody hearing and claiming to be a musician. Okay, can I allow friends to allow with my soup, no, sir.
Sabuwa ta shigo iya bane
waye daga friends ina ne da jam kai don mun zauna muna waka ko na je gurin su maybe we just gist din da na fara sai su ce wannan me ta iya ba abun da ta iya kai ku ba sar da ita
kike a wai sai abokan kike kenan wadanda kuke waka ko for friends
those friends ne kija da na makaranta like that
da kika fara waka iyayenki ba su kan ki cika ba
not at all they even support me thanks to my dad my uncle
ba su taba cewa ke me yasa kake waka ba
sun dai tambaye ni dai amma sun sani hobby ina ne don ko da yaushe ina tare da earpiece da waya da littafi ina rubuta wani
kenan kamar sauran mawaka ke da ke wi face wannan challenge din
na bayin face din ba
muna zancen shekara nawa da kika fara
6 years now
shekara 6
yeah
kina secondary school ke
yeah yes it's one
kina boko
na gama secondary school din na dai
wiki ci gaba ba
yanzu na da yin IGMB a kas Kano
wani course ke son ki karanta
business administration
to idan kika karanta business admin zaki aje waka a site
ha waka will always be my hobby
wani irin sako kike isarwa a waka
well to friends and family wai dai abubuwan da nake faɗa a waka na dai shine advice ne word of advice
shawarar akan me kika
rayuwa akan rayuwa da abokanai dai haka da kuma iyayen mu at times da idan yaro ya zo ya ce ga abin da yake so dai ina da friends haka yace in ma ga abin da nake so ga abin da nake so in zama in future sai su ce this word is somehow just something like that
kenan kina waka ki ga yara kar a yi dictator rayuwarsu
ba wai kar su yi dictator din rayuwarsu ba at times the parents should encourage more
talafawa
ya
ana to wacce ce ba kandamiyar ki a waka Nicki Minaj as in wani waka a cikin wane ne kika fito a ranki
wanda na fito shine your love wanda na rubuta
wanda kika rera yanzu
wannan cage sunan title din waka wanda na fito shine your love wanda na rubuta
to imaji your
love my reflection of that is perfect but my love for you is perfect love at the light from your hand your love like Tommy and Jerry your love is all I needed your love is all I needed
like
when I came in heaven that's why I'm cheating very soon there's a one thing you drop in very soon the house that it's orange
you like the one check you the house
by watching the house
may boring may ambition in your work
to become a successful singer
waka
kawai kike san ko kin yi karatu
kiwa kake waka ne ke so to al'adar shirin nan muna yin mawaki tsi in muka tsi ki kamar yadda akai wancan what type zaki yi mana baiti ko amshi ko fake ma zaki sha kayan kamar
to ne ba dai a dan gwada a ga dan jarraba a
zaki gwada
Voice of African Voice of American is the best
wannan dai da kirje ba kya soje a ce kin sha kayi ne ko
eh to dai gashi ne dai not much
baraka bashir murya amurka daga Kano a Najeriya